Sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani take ko in ce jiya take sallah
To jama'a barkamu da wannan lokacin kuma barkamu da sallah. Muna fatan an yi sallah cikin koshin lafiya. Mallam Usman barkamu da wannan lokaci.
Haka yake Daula, ai jiya take yau take duk wannan satin gaba ɗaya hakan take sallah kawai.
Ta san mu ka tsinawa muna sallah kwana biyu zuwa uku muna hawan sallah muna hawan bariki.
Eh to gaskiya ga cankanowa kuma kana ai muna yin hawan daushe ne, hawan tsorayi ne. Hawan tsorayi ne, hawan nasarawa ne, hawan fani sau ne duk gasu nan dai a Zaria ma ana yi ana sahawan daushen ne duka Allah kuma ya bamu ladan azumin da ya gabata
amin Allah kuma ya ƙara maimaita mana da muna daga bangaren
da zauran man amin Daula zauran mana da kasashen mu lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana da karuwar arziki
to amin amin
to bari mu ci fara gaisuwa
eh akwai wani sako na musamman wani ne ya aika mana ta email kusan yawan kwana hudu yace assalamu alaikum filan abari ya huce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan muryar Amurka maza da matan su da fatan suna cikin koshin lafiya Allah ya sa hakan amin ni ne sha'awar wannan shirin naku ne na abari ya huce dan haka ina son ku sani cikin jerin sunayen masu sauraron ku
kama shi
to fa sannan a kodayaushe kowace matukar rana idan dai Allah ya sa ina cikin koshin lafiya babu rana asabar din da za ta huce ban saurari wannan shiri ne farin jini da kayatarwa da ilmantarwa kuma a ƙarshe wannan makon Allah ya albarkace ni da haihuwan ɗa namiji har a ga shi suna Harisu. Allah Ubangiji ya ƙara muku hazaka a gudanar da wannan aikin naku da gani Malam Ango malami makaranta ya wuri madalla Malam Ango
haka yake to mun gode sosai to kuma Allah ya raya Harisu
ina fatan kai sallah lafiya da kai da iyalanka
amin amin to yanzu zaki dan yi mana sakonnin da suke nan na shafin Facebook ko
eh kamin shiga shafin Facebook akwai wata gaisuwa ta musamman shi ma guda ɗin ne shi ma ya aika mana a sakonnin mu ta email din inda yake gaisuwar sallah kada ku manta da ni sunana Suleiman dan Farauta Gurbana to Malam Suleiman muna fatan kai sallah lafiya kuma kana cikin koshin lafiya muna mika gaisuwar mu gare ka da iyalanka
haka yake to Allah maimaita mana
to amin to gaisuwar mu na abar ya huce zuwa ga Buhari Musa Madalla tare da Umar Yusuf da Bashir Hassan gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga Alhaji Umar Jibrila tare da dan jinjini Bulan Yaki tare da Abdul Ahmad da kuma Saminu Muhammad gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga Nura Jibril da kuma Ishaqa Sa'adiya da ba'a na kawo da kuma Abubakar Abba fata alherin abar ya huce zuwa ga Aliyati Garba tare da kuma Abbas Yusuf da Jibril Umar na Basa gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga Najib Bammali tare da Tasi Umusa dan Kunkuru fata alherin abar ya huce zuwa ga Bashir Tsalha tare da Aminu Tanimu tare da Ali Muhammad Malanta sai ta kaddar da ke karshe ta hannuna fata alheri zuwa ga Yusuf da kuma Jafar Ahmed gaisuwar fata alheri a bari ya huce zuwa ga Awwal Mabu da kuma Mustafa Suleiman gaisuwar fata alheri a bari ya huce zuwa ga Biliya Zagzaki Zalla to daga karshe sai zuwa ga Muhammad Uba tare da Lawal Bala Azare muna fatan kun tashi cikin koshin lafiya kuma kun yi sallah lafiya
haka yake to sakon da zan shiga ko ince sakonin da zan karanto daga email ne inda Musa Hadarin Asaba da magaran yace fata na gari Lamiri in ji Hausawa dan Allah ku bani dama domin in mika sakon barka da sallah zuwa ga Ashiru Usman Sabuwar Gwaram da Tanimun Inuwa Zangon Buri da Prince Tasi bin Abdullah Azare da Hamidu Kalallabuwa a jihar Diffa fatan sallah lafiya a gare su to bayan shi kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri zuwa na email din yanda yace fatan alheri zuwa gare ku Usman Kabara da Daula Salim ni ne Bala Muhammad Damban jihar Bauchi muna godiya
to Malam Bala muna godiya
to sai kuma wannan yace daga masu sauraron ku yau da kullum janar sakatare Isa Lawal Girgir daga jihar Yoba a Najeriya da kuma Malam Sani Mai Lemo da Apple da Ayaba da kan kana da ke kwanan gadara Patoscot jihar Yoban a Najeriya mun gode da wannan sakonni naku na gaisuwar fatan alheri zuwa ga abari ya huce da abokan arziki ko mun je mu shagata mana ai sallah ce fa
sallah ce
yawa
I'm
Kin san makon da ya gabata mun yi magana akan cewa akwai labarai guda biyu da nace muku akwai na babbar bare jimamin Kanuru ko da kuma na wani flashin da ya kai Shanu kasuwa yanzu za ki ya rage nake wanne za a fara
kai in ce Fulani a ce na sa ku gaba kai in ce bare bare kuma
eh a ce shi ma dai
shi ma dai
jangon kenan
yanzu zabi
to bari mu tsaya tsakiya bari mu yi kaci tsaka
ta yi uku
wanda biyu uku hudu daya biyu uku hudu ya fada kan labarin
Babulatani
la to bari a yi shi ai ne babarbaran ai da babarbaran a daina murna wai labarin wani Babulatani ne daga Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna ai kuma ne yace labarin wani Babulatani ne ya kai shanunsa kasuwa ya sayar bayan an ba shi kudin sa sai ya zuba kudin a cikin dogon takalmin nan nasu dole da suke kiran shi Rambul ya hawo mota zuwa gida suna cikin tafiya sai suka yi kitukun zabarai an fashi kenan duk fasinjoji dake cikin mota kowa ya fita da guru ya nufi daji domin tsira da ransa da kuma dukiyarsa ciki har da wannan Babulatani sai barayin nan suka biyo bayan su da gudu sai suka yi nasarar kama wannan Babulatani suka caje shi ba su ga samu komai ba sai naira 20 katal a cikin aljihun sa sai barayin ko kuma sai shi shugaban kaman barayin kenan suka yi tambayar Babulatani ka san baka da kudi amma kace gudu
kofa
eh tunda kai ku da gudu ne a dan ka ba da kudi ko kuma a tsira da rai to me ko ina ga ce a dinga tsira da rai ko to sai Babulatani abinka da dan Fulani kawai sai yace da su ai na saka kudin a cikin takalmi na Rambul ne za ku karbe shi yasa nake ta gudu in kuka karbi takalmi dan kaje da ba kudi ne a cikin rambul din nan yace kware ko sai ya turo kawai ya mika musu sigani suna karba suka ce yidaji a guje
to fa
ya fasa da kudi yidaji to sun kuma karba takalmi
ba rambul ba ku ba kudi ba ba an sa da kyar
ba shi ta ce
to ya kudin sanin
to na ba flat ne kenan
I am a young daughter. I don't know.
Dole ne kuma na babar bari.
To fa bari mun gyara
ta babar
bari. Ku kuma muna fatan kuna sauraron
sauraron. Ku kuma wannan baffa damare fotta ya aika da wannan yace daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa kin ga ba fulatin ne ce. Yace assalamu alaikum sashin wannan zauri ko kuma shehunnan wannan zauri. Ina gaida daukacin ma'aikatan sashin Hausa na murya Amurka to muna
nan.
Sai yace labarin wani limamin Kanuri wani alaramma ne Kanuri ke yi wa wata unguwa limanci. A wani gari a Arewa maso gabashin Najeriya, akasarin masu sallah a wannan masallacin Fulani ne. Wata rana ana sallar Asham a watan Ramadan irin kamar watan Ramadan da ya wuce kenan. Sai aka samu matsala. Wasu mamu suna ganin cewa raka'a daya aka yi, don haka ya kamata a tashi a ƙaro raka'a daya. Sa'annan a zauna a sallami. A jefe guda kuma kamar irin rafkanuwa din nan kenan. A jefe guda kuma wasu suna ganin raka'a biyu aka yi kuma ya kamata a zauna a yi tahiyya a sallami. Limami ya yunkura zai tashi. Sai wasu daga cikin mamu suka masa tazihi din nan da ake subhanallah da ake cewa. Sai yana kokarin dawowa domin ya zauna. Sai wasu kuma suka yi masa tazihi zuwa irin subhanallah. kin ga za a ruka shi kenan sai liman ya rikice a fusace ya kada baki yace haba fulata kin saka suke kokarin haba fulata to fa kanta ne
to fa
to an tada gaji an ce ta subhana za ki zauna a cikin subhana
to
fa kanta ne wai daga waɗanda suka kasa hakuri kawai suka kalkale da dariya sai aka ce a shi kenan
sai ya zaki sallah
kuma to kin lafi kenan fulata ta kwanta ne to ba za ta kwanta ba sai amma dai kuma ta bata sallah
to ni ma akwai wani labarin wani babarbare da abokansa wani ne ya aika mana amma dai
sai saboda lokaci
ba zan ba ku labarin ba wannan ma Allah
ya kare mu da
kuma ga tabata da tausayi halin ta dai da musharkai sannan ka kai mata al'umma dama idan aka baka kai ka ji tausayin talakawan ka mulki din an ka azaka kai kuma karbiyar mulki ta sa ka kake tunanin baya kai domin ko mulki bai da tabbas gobe kai a kawar da kai ko dai ka sauka ka lalama ko asal mafanci a kawo da kai ko kuma rana ta ka kai mutuwa ta zo ta kawar da kai.